أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu saurare mu na kusa da na nisa ina muku sallama a idanta addinin musulunci tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasalar littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta 38 kuma zamu tashi farkon fasalin da yake magana kan faslun fi bayani man tusrafu lahu zakatu wato shine wanda ake ba zakka wannan fasali gare shi zamu tashi wanda malamin yake cewa faslun rabiwa fi bayani a cikin bayanin man tusrafu lahu zakatu wanda ake ba da zakka gare shi ma'ana irin mutanen da ya dace a ba zakka wanda a wacce halka ta mun ji yanda ake yin zakata kayan noma to yanzu kuma zai mana bayanin su waye kamata a ba da kayan wato in za a ba da zakka din ko ta kudi din ce ko ta kayan noman ce wanda sun ka cancanta a ba to shine zai gaya mana sai malai ce to dafa'u ana ba da zakka li ahad al asnafis thamaniyati ga dayan simfofin nan guda 8 al mazkurin wanda anka ambata fi qaulihi ta'ala a cikin zancen Allah madaukin sarki innamas sadaqatu Allah ce kadai dai bayar da sadaqa wato zakka lil fuqara ana ba da shi ne ga batan talaka mabukata wal masakin da miskine al aya ce ga karanta aya zuwa ƙarshe anan malam bai kawo mana cikon aya gaba ɗaya ba to da yake shine sai ya bisa ɗaya bayan ɗaya da shi da bayani kura amma ba tare da ya kawo jirin karatun aya ba amma dai kamar yadda aka san dai aya ce ta alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ne ya faɗa yake gaya mana cewa a cikin suratul tauba ko innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم wanda ita ce wannan aya wanda shi malam bai kawo ta gaba ɗaya ba a cikin surat tauba take dai wanda amma dai nan gurin malam duk zai mana bayani abin da ita aya ta kunsa din ciki to shine yake cewa don haka ana bayar ita ne lil fuqara'i ga mabukaci anan in za a fassara sai a ce innamas sadaqatu kadai dai sadaka ta tabbata ma'ana zakka ta tabbata ne ana ba da ita lil fuqara'i ga mabukacin abincin shekara wal masakin da mabukacin abincin yini saboda al faqiru kamar yanda nan zai faɗa muna shine wanda yana da wani abu ba bai da komai bane ba al miskinu kuma shine wanda gaba ɗaya kwata kwata baya da komai shi din kakan ga in safiya ta waye sannan zai nemi abin da zai ci al miskin kenan to zai ga mu da dai bayan nasu ne shine sai in za ka yi fasala sai ka ce innamas sadaqatu lalle sar baya da sarqa zakaya wajab ya watan innama nan ko malamai suna cewa aka zo da kalmar innama ko malaman balaga suna cewa lil hasri wai ma'ana don a gwada maka babu wasu wadanda ake ba zakka kadai su kadai ne ake ba don gadin lil hasri ne shine innama kadai dai ana bayar da innamas sadaqatu kadai dai ita watan zakka ana bayar da ita lil fuqara'i ga mabukatan abincin shekara wal masakini da mabukatan abincin yini yace al awwalu na farko shine al faqir wanda a faqiri wa huwa alladhi shine wannan wanda yamliku shay al yasira ya mallaki wani abu dan kadan alladhi la yakfihi amma dai sai dai abun wannan ba ya isa tai li aishihi ga rayuwa tai kuma ana bashi wa in kana yamliku nisaban kora ya mallaki nisabi ku la yaqumu bihi amma bai wadatarwa gare shi wala bi iyalihi ko kuma da iyalin shi fa inna lahu lalle ya samu an ya akhudha zakata ya riki zakka ma'ana shi ne abinda ba da yake nufi wato shi fakiri shine wanda yake ya mallaki wani abu ba wanda bai da komai bane yana da wani abu sai dai abinda yake da shi din ba ya isa ta cin abincin rayuwa ta da shi da iyali ne ko da ku abinda ya mallaka shi ma ya kai na nisabi na yin zakat amma sai dai wannan abun duk da yake ya kai nisabi na zakka amma ba ya isa ta to ba zai wato shine ake nufin ana bashi zakka ko da ya mallaki nisabi matukar dai watan dawainiya ta yi tana da yawa ba zai watan bai waratar da shi wannan abin da gare shi din na larurar abinci ne da na iyalin shi gaba ɗaya din to shine ma'anar koda ya mallaki nisabi shi yasa cewa in kana yamliku nisaban koda ya kasance yana mallakan nisabi ne ku la yaqumu bihi amma sai dai ya zama watan bai waratar da shi ya wala bi iyalihi ko kuma da iyalan shi to ana bashi zakka shi ma sannan sai malaci athani na biyu shi kuma almiskinu shine miskini wato shine miskini din nan yace wa huwa shi kuma shine ahwaja mafi bukata min alfaqiri daga talaka daga watan fakiri shi miskini ne yace wa huwa allazi shine wannan da la shay alahu ba komi gare shi jumlatan gaba daya shi kwata kwata ba yadda wani abun da ya mallaka gaba daya to wannan shine to shine shi gaba daya bai da komai ba abun da ya mallaka kwata kwata shi a wannan lokacin ne sai safiya mata wai zai tashi ya nemi abun da zai ci din shine wa huwa allazi shine wannan la shay alahu ba komai gare shi jumlatan baki da shi zaka ji alqur'ani la kitab aw miskinan za matraba wai shi yasa ake cewa abin da yake ce mashi matraba wanda ma in ka bincika kila ko shin fida ma bai da ita haka ga kasa yake yanzu nan shi ba ruwan shi to saboda talauci ba ya da shi din to dai kun sunan ne da wanda afakirin da yana da wani abun to wannan shi yasa kaga zaka ga wasu suna abin da ba daidai ba sai a kalli wani zaka ganshi jagora ne musamman kila shine malami a wurin su shine ka duk wasu abubuwa ne sun ka taso na addini gare shi da su huskanta da sauran su amma matukar ba sun ganshi cikin mawuyacin hali ba wai ba za su zabba shi da ka ba wannan ba karamin matsala bace ba abinda su ishe sa wani malami ne yake cewa ai shi wato yanayin zakka yanzu ta mutane shi baya sun yi cin mai ya kai ga cin zakka saboda me yace saboda mutane sai in sun ga gaba ɗaya ka zama riga ɗaya gare ka duk ta nadi ta nannade ta tsufa baka da wata tsawa sannan ɗaya ka dace ya baka zakka to ga ka'ida gaskiya ba haka ake yi ba saboda su wanda suke shugabannin na addini gaba ɗaya su suna aje dukkanin harkokin su ne na rayuwar su waɗanda ya kamata a ce su ma suna son kuɗi kamar kowa suna da iyali kamar kowa suna da laruran da ya kamata su yi na gidansu amma sai su ajiye duka su ba da lokacin su ga karatu kuma karatun nan da suke yi ba don kowa suka yi ne ba don al'umma ne saboda shi malami ai karatu ne in dai don kai ne ai da ya san farillan shi na aini ya ishe shi ko ya san wanda zai sallah ya san wanda zai alwala ya san wanda zai azumi da sauran ayyuka ne na ibada shikenan ya kare da shi amma sauran ilimi ma gaba ɗaya da mutum yake fadadawa dukan su yana fadada su ne da makocin don al'umma saboda in matsalolin sun taso za a fuskanci shi a zo a yi ya walwale masu waɗannan matsalolin da ake fuskanta ne to amma irin wannan malamin da ya bada lokacin nashi gaba ɗaya akan don ya yi karatun addinin da zai amfana da ku amma ku kuma sai a ce zakka kuma kuna jin nauyin kuna jin kyashin ku bashi kuna ganin in kuka bashi zai cin muku ne kila ko zai ci gaba ko wani abu wannan gaskiya lalacewa ne kuma ci baya ne matuƙa da gaske saboda haka malamai na addini shugabannin addini ba sai suna cikin mawuyacin hali sannan za a ba zakka ba wannan jahilci ne hakan gaskiya ai nan gaba zamu ji hadda amilina alaiha ko waɗanda suke masu aiki akan zakka din kuma an ka ce ko da mawadata ne su ko masu yin aiki wajen kamar sa'iki nan wanda shi zai zuwa ya lissafa kayan zakkan nan ya fitar maka ga abin da zaka bawa da sauransu to ko mawadaci ne ana bashi zakkar to balle malamai shugabanni cikin addini kaga in ba a taimaka masa wato su za a taimaka ma wannan shi yasa Allah ya kiyaye amma dai sai ina ta kallon muna fuskantar karamci na ilimi da ake fuskanta kuma wannan halayen da mutanen suke yi yana daga cikin abin da yake taimakawa ga hakan domin su malaman ba su samu wani tallafi da taimako ga waɗanda suke mawadata din tsakanin wajen ba su zakka da kuma taimaka musu da sadaka wanda ma ba ta zakka din ba ana samun karamci wani lokaci ga wasu akwai masu yi baya ba su ba akwai masu kokari gaskiya ne amma wasu din ba sa yi to amma rashin taimakawar yana sa wani sai ga cewa to ai bari gaba ɗaya watsar da lamarin karatun addini ya koma ta harkokin shi na kasuwa kurum saboda me saboda shi ma yana da iyali da lura haka ma kowa to kuma gashi bai da abin da zai yi kuma bai samu masu taimaka mashi to in ya tsaka karatun nan shi kadai ba tare da ya taya kama wani harkokin na kasuwa ba to wani lokaci kuma in mutum ya shiga kasuwar kuma sai harkokin kasuwancin kuma su dauke mashi hankali gaba ɗaya sai ka isko kuma karatun ya samu rangwame ya bai tsayawa yayi karatun yadda ya kamata to kaga in ya zama an ka cimma wani lokacin da ba mu samu masu karantarwa malamai masu karantarwa da ilmantarwa waɗanda kowane lokaci sun ba da lokacin nasu gaba ɗaya akan sha'anin karantarwa to kaga akwai hadari gaskiya a cikin lamarin addini to muna fatan Allah ya ba da su mawadata din ya ba su ikon taimako ga malamai da sauran shugabanni cikin lamarin addini alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga wani lokaci idan wani malami ya sa wata riga ma sai ka ji wani har yana iya mai zuwa ta kai ai malama na ai lokacin ku ne kai kaga tun da ya sa riga mai danki awu kaga shi da ajahili shi addare ya sa riga mai kyau shi malami shugaba na addini shi abai dace ya sa ba kaga wannan akwai jahilci cikin lamarin da kuma hadari to wannan abin da ya kamata ma ai shugabannin ku na addini shugabannin mu na addini ya kamata mu rika sa ya zama mana da abun alfahari gare su in sun yi shiga suna da sutura mai kyau ta inda in sun shigo babu wani wanda ba
kamar wani wanda ba musulmi ba sai ya rena musu wayo ba saboda mi saboda busuhi ta kaskanci ta talauci ba wannan abu alfari ne gare ka kai kanka a ce malamin ku yana shiga mai kyau da an ganshi an san baya cikin larura ko kuma a ce malamin ka yana da gida mai kyau wanda yake ciki wannan duk abun alfari ne gare ku wanda su wanda ba musulmi ba in suna ganin shugabannin addinin cikin wannan kaskancin ba a taimaka musu balle ko samu damar da su yi wasu al'amura to sai ka ga su wanda ba musulmi ba su yi rena musuluncin ko yana son ya musulunta wani ma sai ya fasa sai ya ga cewa kamar addinin ya shige shi talauci yake tun daga shugabannin shi halin da suke ciki to muna fatan Allah yayi muna kuma Allah ya fahimtar da mawadatan mu su rika taimaka ma shugabannin addini malamai kenan da sauran masu karantarwa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai wato shine kaga ana ba da isa zakatin nan ga wanda yake fakiri ya mallaki wani abu sai dai bai mallaki watan abun da ya mallaka din bai isa dai saboda yawan larurin shi kana iya samu yanzu misali mutum yana da ya mallaki abin da ya kai nisabi shi ma amma ga larurin shi na iyalin da yake cikin su saboda sun mai yawa to abin ba komai bane ba ya isa tai to wannan ana ba shi zakka shi to sannan sai malai ce a waye sharudi fi amma an shardanta a cikin shi miskini din wai fil faqiri da kuma shi wanda a faqiri watan a cikin miskini din mai watan mabukata abincin gini ko wai fil faqiri sannan da cikin mabukata abincin shekara an shar'anta ga cikin su al-islam musulunci wato zan musulmi ne wal hurriyatu da diyawci kuma ya zama dani don haka ga in kafiri ne to ba a bashi ko kuma ya zama bawa ne to ba za a bashi zakka ba to wannan kenan sannan sai malai ya ce al-thalith na uku wato cikin wadanda ake ba zakka shine al-amilu ala zakati mai aiki bisa ga yin zakka din kasai kamar wato mai tafiya karbo zakka din wa in kana ganiyan koda ya kasance mai wadaci ne ko ana bashi kaga yanzu sai ya dauka kenan matsayin kaman malamai kenan domin su ne zaka zo ka tambaye su su zo su ma bayani ko kuma ka tattauna da su wa kayan naka duka a lissafa su ka gaya musu ga adadi shikenan su buga maka su fitar maka da lissafin abin da zaka fitar wa din to kaga amilin alai don ada ana kafa wadanda suke zuwa suna karbo zakati ne to shine yake ce masai wanda hukuma za ta nada wanda za ta je ya duk wanda da zakka ko dabbobi ne gare a zo a lissafa a ga abin da za a fitar zakka a fitar ya karbo ya zo ya kawo ko in kuma kayan noma ne shi ma ya zo ya karbo ya kawo haka dai to shi yake ce masai to ko da mawadaci ne shi wannan sai ne ana bashi zakka din to wannan shine sannan sai aka ce kuma arrabi'u na hudu wanda ake ba zakka shine almu'allafatu qulubuhum wanda ake rarrashin zukatan su wahum qaumun kuffarun sune mutane wanda suke kafirai yi dauna ana ba su targiban saboda kwadaitarwa fil islami a cikin shiga musulunci wato shine sai ya zama wadanda ba musulmi ba to kuma ana iya to amma gashi ana ganin cewa suna da sassabci wadanda in za a rika dan yi musu kyauta ta mana ihsani ma na cikin zakka ana ba su to lalle sanadiyar haka za su yi sha'awa ta musuluncin su musulunta to in ya zama akan hakan don kwadaitar da su ga musuluncin to shine an ka ce watan ya halatta ana iya ba su din eh ana cewa amma kuma a sanya su shi kuma wai kamar ya zama kana ana ba su zakka ne don dai su yi taimako ga musulmai su taimaka musulmi da wani abu to wannan ba a yin haka ne shi kuma dan musuluncin zai yana da karfi baya bukatar taimako wasi ba sai an yi wa lallashin wani kafirin da zai taimaka muku ba to amma har shi kai ne dai wannan din na cewa wanda ake lallashin zukatan nasu din to wasu malamai sun ci yanzu shi ma dai ya kawo din baya cikin wannan don haka wannan aya da ta ambaci a wal mu'allafati qulubuhum dinna suka ce watan mansukhi ya ce an shafi ta a daidai wannan wuri din cewa wanda aka lallashi saboda yanzu musulunci yayi karfi ko ka musulunta ko karka musulunta yanzu musulunci ya samu jama'a yana da karfi wallahi da ya alam amma dai nan dai shi bala ya kawo cewa suna daga cikin wanda ake fadin mu'allafati qulubuhum wanda ake lallashin zakatun nasu din sannan sai malai ce al-khamisu mutun na biyar wanda ake ba zakka ar-riqabu watan wuyayi ma'ana bayi wa huwa ar-raqiqu shine bawa al-mu'min wanda yake mu'mini yustara ana saye ne wai wata kwayauta shi wa wala'uhu shugabanci ne lil muslimina ga musulmai yake gaba daya ma'ana shine ana iya dukiya ta zakka sai a je a saye ki wani bawa wanda ake gani wanda ya mu'mini bawan kuma wanda ba kafiri ba to sai a saushi a daiwata shi a ce a mai da shi da dukiyar zakka wannan tayi zakka yanka ya kanin sannan amma shugabanci ne ya zamo yana ga wato ainihin a musulmai ne don haka ko da rasuwayi dukiya ta yana cewa sai da sa ta baitul mali kenan to wannan shine sannan sai malai ce as-sadisu na shidda cikin wanda ake ba zakka al-garim wanda ake bi bashi wa huwa shine manista dana wanda ya nemi bashi fi gairi safahin ba cikin wauta ba wala fasadin ba ko kobanna kuma wala yajidu wafa'an bai samu abin da zai biyan bashin ba aw yakunu ma'ahu malun ko kuma ya kasance yana tare da dukiya bi iza'i dainihi amma daidai da bashin nashi din anan wato shine wanda ake bi bashi shine ne shidda ana bin mutum bashi wanda kuma bai da abin da zai biyan wannan bashi kuma gashi ma yana fuskantar barazana kila ko za a daure shi ko a mai wani wulakanci ko dai wani abu gashi dai to wannan bashi to shine sai a taimaka mashi shi ma ana bashi zakka don ya biya wannan bashi din to wannan shine wanda ya ci bashin amma cin bashin wanda ba na banna ba amma in ya zama wurin banna ne wurin caca da sauran abubuwa wanda ba su ba daidai ba mutum yayi wannan abu to wannan zakat ba za a bashi zakka ba amma in ya zama bashi ne na lalura ya kama shi na iyalin shi da sauran al'amura na yau da kullun to wannan shikenan sai a bashi zakka domin ya biya wannan bashi na shi din sannan to wannan shine sannan sai malai ya ce bayan wannan kuma asabi na bakwai sabilullahi daga addinin Allah wal muradu bihi yace abinda yake nufi da shi ya shine al jihadu yin jihadi dun al hajji banda aikin hajji don haka fa yuru fa wajil gazi sai a bayar da zakka ga mayaki ganiyan kana mawadaci ne ya zamo aw faqiran ko talakka ne min sadakati sai a bashi daga ita wannan zakka din nan ya halatta abinda ba da yake nufi nan shine wato wajen daga addinin Allah shine ana cewa kamar irin waɗanda suke masu aiki a cikin musulunci ba sai wanda zai dauka takobi da ya tafi ba kamar irin wanda zai tafi kamar irin illakin asiri domin su gano makircin da ainihin su kafiran suke kokullawa mutum zai je wurin wannan tafiya to ana aiba shi zakka don ya guzuri wanda zai wannan aiki sannan haka irin waɗanda suke masu tsaro na runtunan musulmi kamar irin ribadi din nan ko wanda ake tsare masu tsaron gari domin kar watan makiya su kawo hurmaki kafirai su kawo hurmaki ga gari to su ma ana ba su zakka domin su samu damar abin da za su yi lururin su to shine sai amma anan ka gane malai ya ce dunul hajji banda aikin hajji saboda haka ba a cewa bare yanzu ga zakka zan bayarwa amma zan biya ma wani aikin hajji da kuɗin zakkar matsayin na zakka to ba a yi haka na shi kam sannan haka yanzu kamar ginin masallaci mutum ba zai ware zakka ba shikenan sai ya taya gina masallaci da kuɗin wannan zakkar tashi ba a'a ba a yi haka na shi ba bai ba saboda haka sai dai in waɗansu bayan Allah ne kabba wannan zakka din su sun ka dai sun ka yi amfani da wannan dukiya sun ka gina masallacin su wannan kam amma dai kai ka gata nan aka gina masallaci bai yadda ba ba yadda ba haka zaka ga wasu mutane suna yi sai ka ga wani sai ka ga mutum yana ajiyawa wai in wani ya zo gare shi neman taimako sai ya dauko ya bashi ba haka akai ba lokacin da zakka ta wajaba ita wa sannan aka fitar da ita don kamar irin wanda yake mai kayan noma duk sadda an ka gama kayan noma radda an ka yi dauri in masu dauri ne ko kuma radda an ka yi su kayan wanda ake su kiwa ne kawai irin can waɗanda ranar da an ka yi wannan dauri to ran da aka so ka fitar da zakka fa in ka wuce ranar to ka sani in ta halaka sai ka biya ta kamar yadda nan gaba zai mana bayani saboda haka wato shi yasa sai zan ana ba da ita wannan lokaci kuma ba a ainihin ajiwa ka rika cewa sai dai in wani ya zo wurin neman taimako a neman taimako daban zakka daban wannan zakka dole ka fitar da ita sannan in wani ya zo neman taimako gari ka to kuma ka dauko cikin nashi ka baka ka bashi amma kar wani ya zo wajen neman taimako sai ka aje kayayyakin zakka ko kuɗi na zakka ko wani abu amma baka ba kowa taimako sai dai in mutum yau in wance ya taho neman taimako gari ka sai ka dauko ka bashi cikin zakka a'a ba a yadda da wannan ba to shine kamar irin waɗanga abubuwan din da irin gina masallaci gina makaranta da sauransu mutum ya ware kuɗin na zakkat ya bayar da su wai zai wannan aikin to ba yadda ba to wannan shine to inda dai an kai da shine sabilillahi wajen daga ajinin Allah shine wurin jihadi kenan wurin sai makama harkar wacan wajen yaki kenan kuma shi irin wannan wanda zai ta wurin yakin nan koda mabukata la kane shi yayin koda mawadaci ne shi duka yayi ana bashi sannan sai malai ya ci gaba da cewa to shine yake cewa ko ganiyan kana mawadaci ne ya zama au faqiran ko talaka min sadakati daga ana bashi zakka din ma yin fiku abinda zai ciyar da shi ya fi gazuhi a cikin wannan yaki na shi din har ya je ya dawo din ko namiji ne ko mace ne duk ana bashi wannan shine sannan sai malai ce athamin mutum na takwas wanda ake ba zakka shine ibnus sabili matafi wa huwa al-musafir shine matafi al-garib wanda yake bako yuda ana bashi bi thalathati shurutin amma da sharuɗa guda uku shi akwai sharuɗa guda uku wadanda ake wannan sai in ya cika sannan na farko Allah ya kona safaruhu fi ma'asiyatin kar tafiya ta zama a cikin saban Allah ne yawa saboda haka in tafiya saban Allah ce ba za a bashi ba amma malamai suna cewa sai in suna cewa in ya tuba to ana iya bashi ko kuma ya zama tayyata saban Allah ce amma ya shiga wani hali wanda ba yana iya mutuwa yanzu in bai samu wannan taimako ba to ana cewa ana iya bashi ne amma da shi ne safiya ta zama wanda ba ta saban Allah ba sannan wa an yakuna faqiran kuma ya zama mabukaci ne shi bil mawdhi' allazi huwa fihi ga wannan wurin da yake ciki na yanzu wa in kana ganiyan koda ko ya zama mawadaci ne bi baladihi a can garin su sannan kuma sharadi na gaba shine wa Allah ya ji da man yusallifuhu ko bai samu wani ziyaranta mashi ba to wa yusaddaqu ana gazgata shi izadda annahu ibnu sabili in yace shi matafi ne shiya wasu kuma sai ga suna fadan tafarki to duk dai ne ma'ana matafi yake nufi abin da malaki nufi na shine wato ya zama wa an yakuna faqiran bil mawdhi' allazi huwa bihi ya zama mabukaci ne ga wannan wurin da yake din wato koda can garin su mawadaci ne can inda yake asalin garin su amma yanzu cikin halin tafiya guzuri ne ya kare ya zama bai da wani abu ga hannu to anan to shine malai yace to ana bashi ya halata bashi koda can garin su mawadaci ne kuma gashi mawadaci kuma sannan gashi bai samu wanda zai bashi rance ba wanda zai ko haye koma garin su ba tunda ba kone shi ba san shi ba to wannan shine malai yake magana to ana bashi zakati sannan kuma ana gazgata mutunin idan yace shi matafi ne shi da zaran dai aka ga mutun gashi ba kone ba san shi ba to yana da wani yayi kuma na bukata wannan shikenan in yace ba kone shi ya a bashi zakka kurum kuma ba bakun bane dai ba ruwan ku ba matsala bane kai dai zakkar da ka bashi din tayi to wannan shine za ka yana da kyau a kiyaye barin da gaske shi anan zakka za ga wasu suna aje zakka in lokaci ya mulkin su ba da ita wai sai mutun ya aje sai lokacin azumi yayi wai an azumi yayi sannan sai ya bayar da zakka sai ya rika ba mutane misali yanzu mutun ya yi noma ha na kayan gona wai tun farkon da ya cire kayan gona wai bai bayar ba sai ya bari wasu azumi yayi sai ya rika aika mana mutane tiyoyi kwano haka su kaga su sai su dauka kamar wani tallafi ne taimako ne mutun ya bayar alhali kuma wai shi yana nufin zakka ne to ba a yi haka nan shi ba to wannan kenan sannan sai malai ci gaba da cewa faslun rabiwa yajuzu ikhrajuz zahabi ya halatta a fitar da zinari an al-warqi daga azurfa wal warqi azurfa kuma an al-zahabi daga zinari saboda ai dukkan su kudi ne gaba ya zama matsayin kamar ayin canji kenan to yanzu a bar zakka ba lafi bane dan an fitar da wancan cikin wancan dai yayi sannan sai malai ce wata jibun niyatu zakati niyyar zakka tana wajaba sannan wata barikatuha da rabata bil mawdhi allazi wajabat fihi a wurin da ta wajaba a cikin shi din saboda haka wala yajuzu naqaluha bai halatta a ciratar da ita ba anhu daga barin wannan gari wanta waje ba illa an yakuna mawdhi'un akharu sai in wani wurin ya zamo bihi fukara ma akwai talakawa gare shi ashaddu idaman mafi tsananin watan rashi to fa innahu wannan kam yu'da minha ana bayawa daga gare ta ita wannan din fi mawdhi'il wujubi a cikin wurin da ta waje ban wayunqalu aktharuha sai a dauki mafi yawan nata lil a'dami zuwa ga mafi rashi din abunda malai yake nufi shine zakka tana da watan niyyar zakka ta waje ba saboda haka sai mutun ya bayar da zakka wato sai ya niyya in zai bayar da zakka sannan zakka ta yi amma ana cewa idan wani mutum wanda bai fitar da zakka sai an ka tilasta mashi ko hukuma ko wani wanda ya fishi ya tilasta mashi akan dole an ka fitar da zakka ko bai niyyar ba to ta yi niyyar wannan din wanda ya tilasta mashi ta isa mashi din amma aka cewa kuma yanzu da mutun zai zo zai bayar da zakka shikenan sai kurmi ya lissafin zakka ta sai dai kurmi ya kai afwan ba lissafin zakka ba sai barawo ya zo ya mashi sata sai ya saci kudi wanda sun kai adadin yawan abin da zai ba na zakka shikenan sai ya ce ai shikenan da ya shi zakka ba yayi ba to saboda ai ba ne zakka yayi ba wannan to shi yasa ake cewa niyya din atan wajibi ce sannan wata barakatu habil mawdhi allazi wajaba fihi da laba ta nan wurin ta wajaba din ma'ana nan garin ku to na aka so ka bada isa yace wala yajuzu naqalu habai halatta a cira ta da ita ma'ana a dauke ta zakka din nan ba an ho daga barin wannan garin wanda ta wajaba gare shi ba illa an yakuna mawdhi'un akharu sai in wani wurin ya zamo bihi fuqara'un akwai talakawa ashaddu idaman mafi tsananin rashi kamar sai ya zama garin naku inda ta wajaba to akwai wani garin daban wanda can kuma yafi wasan talakawan sun fi bukata sosai to wannan sai ya dauka sai a taidaita sai ba laifi sai ce fa innahu yanda lamarin yake to wato yuwada ana bayarwa min ha daga ita wannan zakatin fi mawdi'il wujubi a cikin wurin tawajjuba dan in tawajjuban sai a dan yi kadan sai a dan babbaya ga wasu wayan qalu akatharu sai a dauki mafi yawan nata shi kuma lil adami zuwa ga wancan din mafi wadanda suke sun kafe rashi din ma'ana ana iya a ibi kadan mafi yawan sai a dauka sai a tayi sai zuwa can garin da aka ganin talakawa din sun fi yawa to sai a ji can sai a rafa din to wannan shine abin da malaka yake magana anan sannan sai malaka yace faslun rabiwa iza azala zakata idan ya ware zakka inda la hauli nan gun shekara fada'at sai tabbaci ma'ana sai ta halaka lam yadhman ba zai biya ba wato shine mutum zai fitar da zakka to shekara ta yi daidai bai ƙara kwana ko dai sama da shekara din ba sai ya fitar da zakat ya ware zakat kamin ya dauka ya je baya kawai sai anka ko anka sace ko ta halaka ta kone ko wani abu daban shikenan ba sai ya biya ba an fahimta in dai ba ya zama wannan din sakaci ne ba kuma ajiye wulakanci ne ma abun ba ya halaka ba an bugane amma in ya zama an ma abun wulakanci ne akwai banna ciki ya talafar da abun ne shi yayi sanadi talafa abun to sai ya biya din wannan shine saboda haka to shine ma'ana in ya ware ta din amma anan idan kuma ya ware ba bayan shekara an fahimta shi kuma kamar ya zama shekara ta cika chip mamaki ya fitar da zakat sai da an kadan kara yan kwanuka kadan sannan sai ya ware zakat duk da yake naji zai faɗa mar shi nan gaba ma kun sai ya ware zakat to ko da ya ware ta shikenan sai ta halaka to nan kam ko ta halaka sai ya biya din saboda me saboda ai ya bari an kara kwanuka an dan wuce shekara din ko da kwana nawa ne ko inda dan kara lokacin bai fitar sadda ya kamata yayin ba to shine yake nufi din sai ya ba to amma ina jin zai ga mana nan gaba to shine sai malaci wa in azalha in ya ware ita zakatin ba'dal hawli bayan shekarar da mena ya biya yawa wato shine sai ya zama sai bayan shekarar ta yi ne chip sannan sai fitar da ya ware abun zakat to in sai bayan da shekarar ta cika ne daidai sannan ya ware wannan zakka to tunda ya bari bayan shekara ta wuce ne wancan in an kula yayi magana cewa daidai bai kara komai ba shekarar tana yi ya ware din an fahimta to shine in ta bace ba zai biya din ba in ya zama ya ware din daidai shekara din ko kuma kila kamin shekara ta yi misali kila kamar ina ana gobe zai yi da cika shekara cicicip shi kuma domin yayi taka an dan ya maza ya fitar sai ya lissafa tun yau kamin gobe ta yi yana rufin ya ware abin ya aje da gobe ta yi baya ba kawai zai sai abin ya halaka shikenan ba zai biya ba amma in ya zama sai da anka wuce shekarar da ko da yan kwanaki to nan ne shine malamin yake magana nan zai biya shine wayna azalha in ya ware ta ba'dal hawli bayan shekarar da mena zai biya wayna azalha idan ya ware ita wannan zakka din thumma ba'a asaluha sannan sai asalin dukiyar gaba ɗaya ta halaka qabl ikhrajiha gabanin fitar da ita zakka din fa innahu to shi ya dafa'uha yana bayar da ita li arbabiha ga ma'abutanta din wato shine idan mutum ya ware ita zakat bayan shekarar kinan ba irin kamin shekarar ba to sai ya zan ka fitar da zakar ba amma inda ka bar kamin shekarar ne ta idai sai ka ware zakat ko da ka fitar da zakka kamin ka bayat sai an ka sace maka asalin dukiyar ka gaba ɗaya an ka bar zakka ita kadai amma lokacin shekarar akwai dan sauran dan lokaci kamin ya idai kila ko in kwanaki kadan su idai cika ka ware din ne da niyyar da lokaci ya bayawa dai zakai to irin wannan shikenan ba sai ka bada zakat ba amma idan kuma baka waran ba sai bayan shekarar ta yi ne da yan kwanuka ma sai ka dan ƙara yan kwanuka sama to in ka ware zakat ko da ka ware zakat sai an ka sace kai duke ka faɗi dungungum an ka bar zakka ita kadai to baka riki wannan zakat sai ka bada ita din to nan wurin shine nan shine malaki ga mana din shine ka nufi in azalha idan ya ware zakat din summa da'a asaluha ma'ana ya ware ta bayan kinan shekarar ta yi ba kamin shekarar ba ko kuma daidai lokacin da ya dace ba summa da'a asaluha sannan asalin duke ya halaka qabla ikhrajiha gabanin fitar da ita fa innahu ya dafa wato yana bayar da wannan zakatin wa li albabi haga masu ita inda haka sai ya bayar da ita shikenan shi sai ya dawo da ita roƙon Allah ya bi wata hanya ya take kasuwa ko harka nema rada sannan sai malaci wa mamata wanda ya mutu qabla ikhrajin zakati gabanin fitar da zakka aw awsa biha ko kuma yayi wasiya da ita fa innahu to shi to akhazo ana riƙon zakar min ra'si malihi daga asalin dukiyar tashi din kamin a raba gado kenan sai a fara raba a fitar da abin da azza kadin sauran abin da ya rage sai a watan sai a raba masa gado din anan shine wato mutun ne wanda yake kamin ya rasu yana da abun yin zakka kuma zakkar ta wajaba gare shi kamar in kayan gona ne misali sun isa zakka sun bushe sun isa an fahimta kuma watan in kuma kudi ne kamar ya zama sun shekara daidai lahiyalo ko dabbobi da sun shekara din kuma lalle dimin an sani lalle sun isa zakatin nan to nan watan amma kuma sai dai kamin ya fitar sai ya rasu to shikenan in rasu din sai a fara fitar da zakatin sannan ayi rabon gado ko kuma ya zama shi da kai ne ya wasiya din ma yace lalle bai fitar da zakka ba saboda ka kora ya rasu a fitar da wannan zakka to shi ma sai a karbe ta din kamin alaba gado to wannan shine sannan sai malai yace wa yastahabbu an so fi sadaqati tadawi a cikin sadaqa ta nafila asirru an so boyewa wato yanzu ka bada sadaqa wanda ba ta zakka ba to sai ka bayar da ita ga ainihin watan sai ka bada ita ga mutane waɗanda suke ka bada ita ta boye ka zo ka isko mutum ba tare da kowa ya sani ba ka bashi sadaqa boye daga kai sai shi wannan yayi ka dunkule ma abin ka bashi wannan abu ne mai kyau yayi haka na dana so haka din ko tun da kaga manzo Allah sallama ya faɗa a cikin hadisi ko wanda yake faɗa waɗansu mutane guda bakwai waɗanda suna cikin inuwa al'arshi ranan da babu wata inuwa sai ita ko wanda cikin su manzo Allah sallama ya ambaci cewa akwai warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu don haka manzo Allah ce watan mutunan da ya bayar da sarka wanda har hannun shi na hagun bai san abin da na zaman ya baya ba saboda boyewa to ran tashi alkiyama watan yana cikin inuwa al'arshi ran da babu wata inuwa sai ita to wannan shi yasa aka ce an so boye wanda a cikin sarka ta watan sarka ta dawui ta nafila sannan wasarfuwa kuma an so bayar da ita din ita wannan sarka din lil aqarib ga makusanta ma'ana ƴan uwa kenan wal jiran da makwauta an fahimta ƴan dan uwan kuma koda ba gari guda bane wani gari ne misali ka dauka ka bashi to an fi son haka nan ko kuma watan ɗan uwa watan kusantaka kuma kamar irin mutum da kuke da wata mu'amala mai karfin gaske kuma lalle ka ga ya dace ka taimaka mashi to ko da ba ɗan uwa ne na jini ba shi ma sai ayi haka nan din sannan malai ya ce wata ta'akkadu amma sadaqa ta nafila tana karfafa fi shahri ramadana a cikin watan ramadana ma'ana ana son mutum ya lullunka a cikin watan ramadana don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin watan ramadana yana ƙara lullunka yawan sadaqa ko kamar yadda sayyida Aisha radhiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayar da sadaqa ya fi iska bayar da watan kyauta musamman a cikin watan ramadana ka san shi iska saboda kyauta ta sai ya dauke kenan wani ya kawo mako kacin ta kai kuma to wannan shine to yana jin da yake lokaci ya kuma zama tsana sai mu saki dawowa muna fata inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya fi mana Allah fahimta da mu daidai ba mu yi kun gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan kwashi na addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godel Zamfara State Nigeria wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.